Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Salamu VOA Hausa. Muna son ku kalato mana kadan daga cikin tarihin janar na sojan Niger din nan wanda ya hanbarar da gwamnatin Muhammad Bazoum wato Abdulrahman Umar Ciyani. Masu tambaya Sanusi Madattai da magaran da Isuhu Makera Madattai da magaran. Assalamu alaikum zuwa ga filin ansoshin takaddunku na sashen Hausa na muryar Amurka. Dan Allah ku tambayar mun masana meye TikTok kuma ya ake amfani da shi. Da fatan za a taimaka a an samu wannan tambaya. Nagode. Mai tambaya Ishaq Abdullahi Dan Rimi Bena a karamar hukumar mulki ta wasa gudanko a jihar Kebbi Najeriya. To bari mu fara da ansar tambaya kan tarihin shugaban gwamnatin mulkin soja ta Niger General Abdulrahman Umar Ciyani. Idan masu tambayar Sanusi Madattai da magaran da Isuhu Makera Madattai da magaran na saurare ga ansar da wakilinmu a Agadez Hamidan Mahmud ya hadu mana.
An haifi Abdulrahman Ciyani a shekara ta 1964 a garin Filinge dake cikin jihar Tilabiri a yammacin kasar Niger. Yayi karatun firamare a garin su a Filinge inda daga bisani ya ci gaba da karatunsa a babban birnin Yamai. Ya shiga aikin soja a shekara ta 1984. Abdulrahman Ciyani yayi karatun aikin soja a wata makarantar da ke kasar Senegal da ake kira Ecole d'Application de l'Infanterie de TS. Kuma ya samu horo masu yawa tsakanin kasashen Amerika da kuma Faransa. General Ciyani ne kwamandan fadar shugaban kasa tun shekara ta 2011. Muhammad Isufu ne wanda Bazoum ya gada ne ya kafa rundunar don samun kariya daga yunkurin kifar da gwamnatinsa daga dakarun soji. An kuma alakanta Ciyani da yunkurin juyin mulki domin kifar da gwamnatin Isuf Muhammadu, amma ya bayyana gaban kotu inda ya musanta zargin a shekara 2018. Lokuta da dama dai tsohon shugaban kasa Isuf Muhammadu ya buƙaci Bazoum ya ci gaba da riko da rundunar tsaron fadar shugaban kasa a yadda take ciki har da Ciyani wanda ya kawar da juyin mulkin shekara 2021. Ana saura kwana guda a rantsar da Bazoum. Shekarun Ciyani 62 kuma shine kwamandan rundunar fadar shugaban kasa tun shekara ta 2011. A shekara 2018 ne dai tsohon shugaban kasa Isuf Muhammadu ya naɗa shi mukamin janar. An dai sha zargin sa da yunkurin juyin mulki na 2015 kuma daga bisani kotu ta wanke sa. A ranar 26 ga watan Yuli ne Abdulrahman Ciyani ya jagoranci jami'an tsaron fadar shugaban kasa wajen tsare Bazoum a fadar shugaban kasar da ke Yamai. Rahotanni sun ce Ciyani ne ya jagoranci juyin mulkin wanda bayanai suka ce Bazoum yayi niyyar sauke sa daga mukaminsa. A ranar 28 ga watan Yuli ne Abdulrahman Ciyani ya ayyana kansa a matsayin shugaban majalisar ceton kasa a cikin wani jawabi da ya yi a cikin talabijin na kasa inda ya ce kalubalen da suka hada da rashawa da rashin kayan aiki a rundunar sojojin kasar ta Niger da dai sauransu su ne suka tunzura juyin mulki, amma bai bayar da lokacin da za a dawo mulkin farar fulla ba.
Sai kuma ansar tambaya kan kafar sada zumunta ta TikTok. Idan mai tambayar Ishaq Abdullahi Dan Rimi Bena da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga ansar da wakilinmu a shiyar Adamawa da Taraba a Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Adamu Babikwai na kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola ko FCE Yola Adamawa Najeriya, wanda ya ce
assalamu alaikum Malam Ishaq Abdullahi Dan Rimi Bena a jihar Kebbi Najeriya. Ga tambayar ka nan wacce kake son sanin wai shin mecece manhajar TikTok kuma yaya ake amfani da wannan manhaja. To da farko dai ina so ka san cewa ita TikTok manhaja ce wacce take ba wa mutum dama ya dauki hoton bidiyo sannan kuma ya watsa a kafafen sada zumunta don al'umma su ganshi a duniya.
Dakta, misali yanzu wace kamfani ce ta kirkiri wannan manhaja kuma wace kasa take inda zai zama to ita ce tushen wannan manhaja ta TikTok?
Kirkira ce ta wani kamfani da ake kira ByteDance a kasar Sin wato China, wanda aka kirkiri wannan da sunan Douyin. To Douyin da harshen sinanci yana nufin hoto mai motsi, to kage kenan bidiyo. Wannan kirkirar kuwa ta wannan manhaja an kammala ta a shekara ta 2016. To amma bai zamana an kaddamar da ita ba sai a shekara ta 2017 aka kaddamar aka watsa kuma a duniya dan al'umma su yi amfani da ita wannan manhaja. To manufar wannan manhaja ita ce yada gajeren bidiyo na 'yan daƙiƙoƙi da ba sa wuce 15 zuwa 60. To sannan kuma alhamdulillah ya karbu sosai, ya karbu matuƙa musamman ma a tsakanin matasa a duniya, saboda yakan ba da dama mutum ya yada faifan bidiyo, misali kuma zai iya ɗan gyare-gyare a kansu na launi ne da wasu hotuna da kuma dai wasu saututtuka da zai iya sawa ya yada su.
Eh to madalla data yaya maganin karbuwa kuma da wannan manhaja take da shi, shin ta karbu a duniya?
Ita wannan manhaja ta samu karbuwa a wajen matasa sosai sosai, saboda kuma ita wannan manhaja tana da saukin sarrafuwa.
To data yanzu misali idan mutum yana bukata ya sauke wannan manhaja, misali a wayarsa ta hannu wato salula, yaya zai bi ya sauke wannan manhaja din? Misali ta yaya zai bi ya samu manhaja din, kuma in ya same ta ya zai yi amfani da ita?
Idan mutum yana so zai sauke wannan manhaja, tunda ka tambayi ya ake amfani da ita wannan manhaja ta TikTok, to abinda za ka yi shine za ka je inda ake kira Play Store. In ka je Play Store za ka samu wannan manhaja, sai ka sauke akan wayarka. Sannan bayan ka sauke akan wayarka sai zamana kuma kayima naka, wato kaman shopping ka kenan, ko kuma naka zauren, sai zamana ka masa register wanda kuma akwai abubuwan da za su tambaye ka, sai su baka, za su tura maka wasu nambobi na sirri wanda zai zamana kaman shine code naka kenan, da shi zaka dinga yin amfani. To idan ka dauki bidiyo naka sai zamana ka yada a wannan zaure naka. Sannan in kana so al'umma su yi ta bibiyan ka, dole kai ma zaka bibi wasu, saboda kaman kenan kana kulla alakar ka da su. To ta nan ne ake amfani da shi TikTok ko kuma wannan manhaja a yada a gajeren bidiyo. To wani abun da ya kamata kuma ka fahimta shine, saboda wasu kasashe ba su da matakan da ake bi ana tsarkake abubuwan da ake yadawa, to sai zamana akan yada abubuwan da ma ba su bane, wasu abubuwan da zaka tarwa ta kila ba tsane, ko kuma abun din ya shafi bidiyon ya shafi cin zarafi ga wani ko ga addini ko ga wata al'ada. To amma a wasu kasashe kuma da suka fahimci ana yada ire-iren waɗannan batsa, sai zamana sun yi ma TikTok din tarnaki, saboda su samu su yi masa dokoki wanda kamar yadda ita kasar Sin China, wato bayan ta kirkiri Douyin din, wanda wato kamar za a ce Husainin TikTok din kenan, su suna kiransa da Douyin kamar da na faɗa a baya. To sai zamana sun zo da ka'idoji waɗanda dole ne waɗannan bidiyo da zaka dauka sai sun cika waɗannan ka'idojin tukuna kafin ka yada shi, sabani watakila abinda kake gani a nan gida Najeriya kusan komai ma ya da shi ake yi.
To gaskiya tunda kai bayanin cewa wasu kasashe sun yi wa wannan manhaja din tarnaki kamar wani takunkumi haka, saboda kai dai irin yadda za a yi amfani da shi, kai watakila ko daktar zai yi mana wasu kasashe da wasu kasashe ne suka yi wannan tarnaki ko kwace da baibayi wa wannan manhaja ta TikTok, saboda a tsabtace irin al'amura da ake gudanarwa a cikin manhajar.
To kasashe misali kasar India a shekara ta 2020 ta yi wa TikTok tarnaki, saboda ta dakatar da yin amfani da shi kafin nan ta sake cire wannan takunkumin a shekara ta 2021. Kuma idan watakila kana bibiya zaka fahimci cewa lokacin alif 2000 din har ila yau da 20, lokacin gwamnatin Donald Trump a Amerika, a Amurka su ma sun dakatar da yin amfani da TikTok kafin nan daga baya aka cire wannan takunkumin. Haka ma kasar Pakistan ita ma ta yi wa TikTok takunkumi, sannan kuma haka Bangladesh ita ma ta yi wa TikTok takunkumi a shekara ta 2019. Indonesia ita ma ta yi wa TikTok takunkumi a shekara ta 2018.
Dakta, duka waɗannan takunkumi da ake ta kakabawa wannan manhaja a waɗannan ƙasashe, ta yaya yake da nasaba da ita ainihin wato TikTok din, kuma menene alfanun hakan ga su waɗannan ƙasashen da suka yi wa ita TikTok wannan takunkuma?
Duk waɗannan takunkumi da ake bai wuce bai rasa nasaba da ƙoƙarin da ake a tsarkake abubuwan da al'umma za su dinga yaɗawa ne, saboda idan an bar mutane karazube za su dinga yaɗa abubuwan da bai dace ba. To da fata ɗan ƙalilan da na binciko maka za su gamsar da kai akan me TikTok ke nufi da kuma yanda ake amfani da TikTok.
A to madalla dakta, muna godiya. Da fatan wani lokaci in muka sake miko kokon barin mu na amsa mana wasu tambayoyin, dakta zai yi la'akari da mu. Muna godiya.
Nagode.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin, Dr. Adamu Baɗikwai da Hamidan Mahmud, da wakilanmu da suka taimaka mana a Najeriya da Nijar, wato Muhammad Salisu Lado da Yusuf Abdullahi, da producer mu Julius Gresham, da kuma engineer mu na yanzu, ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Wassalam.